Na nemi karin bayani daga kakakin hukumar yaki da fatocin mutane ta Najeriya wato NAPTIN, Mr. Josiah Emerald, ko menene makasudin bullo da shirin kurmata hukumar tasu bayanai dangane da masu fatocin mutane a Najeriya.
Many people find it difficult to report cases of human trafficking, just like other crimes.
Mutane da yawa ba sa iya kai rahoton fatocin mutane kamar yadda ake na sauran laifuka. Kuma hakan na takaita mana samun isasshen rahotanni irin wannan aika-aika da ake tafkawa a kasan nan. Yo bayan nazarin kurmata bayanai a bangaren cin hanci da almundahana, a bangaren tattalin arziki na samun nasara sosai. Wannan ya zaburar da wannan hukuma tamu ta nemi gwamnatin tarayya ta aiwatar da irin wannan manufa na kurmata bayanai a bangaren masu fatocin mutane. Min hakan zai karfafa 'yan Najeriya damar kurmata mana bayanai don mu kuma mu samu damar tunkarar wannan kalubale gadan-gadan.
And then be able to deal with cases of human trafficking headlong.
Dr. Abubakar Umar Kari na Jami'ar Abuja ya ce wannan mataki zai taimaka gaya wurin shawo kan matsalar fatocin mutane a Najeriya.
Wato musamman ma a waɗansu jihohi na kudancin ƙasar nan irin su Jihar Edo, wannan matsala ta yi kauri kwarai da gaske ta yadda akan kwashi ƴaƴa mata a rika fita da su ƙasashen waje, suna ana tilasta mu suna karuwa. Saboda haka idan gwamnati ta fito da wannan mataki wanda zai rika ba wa mutane dama su rika kawo mata labari, ni ina ga zai taimaka kwarai da gaske.
Na tambayi Mr. Josiah Emerald, duba da yadda gwamnati ke dan bada abin ihsani ga wanda ya tsegunta mata bayani kan almundahana, ko su ma hukumar NAPTIN za ke bada na goro ga wanda duk ya kawo musu irin wannan tsegumi?
Right now the agency is working out modalities to a reward that can be given to people.
A halin yanzu dai hukumar na aikin tsara yadda za ta ke bada takuici ga duk wanda ya kurmata mata bayani. Ba kuma muna magana ne kawai kan fatocin mutane ba, amma batu ne da ya kunshi kurmata bayanai akan hatta dukiya da kadarorin masu fatocin mutanen da za mu garzaya kotu ta ba mu damar kwace irin wannan dukiya da kuma kadarori.
And then be able to confiscate them and take them to court for forfeiture.
To sai dai kuma lauyoyin tsarin mulki a Najeriya sun ce wannan kuduri na hukumar ta NAPTIN ya ci karo da kundin tsarin mulkin Najeriya. Kamar yadda barista Yakubu Salibawa ke shaida min.
Bisa gaggafiya a zahiri wanda muka sani in dai ba wata sabuwar doka da aka canza ba, ba su da hurumin da za a ce idan sun kama wani yana wannan aikata irin wannan laifi ko aikin a ce za a kwaci kadarorinsa. Abinda doka ta ce shine a gurfanar da shi gaban kuliya. Idan aka same shi da laifin an tabbatar akanta a hukunta shi bisa ga yanda doka ta tanada.
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.